Over 4,000 soldiers have laid down their life in the cause of global peace and security.
Mataimakin ministan tsaro Kofi Amankwa Menu ya bayyana cewa kasar Ghana na cikin jerin kasashe 10 da ke bada gudunmuwar sojoji a ayyukan wanzar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya a fadin duniya. A cewar sa, Ghana ta samu wannan nasara ne bayan da ta tura da karunta a baya-bayan nan don taimakawa wajen wanzar da zaman lafiya a Sudan. Daya daga cikin sojoji da aka aika wajen wanzar da zaman lafiya Captain Shamsuddin Salifu kuma limamin sojoji a Ghana ya ce tun shekarar 1960 ne kasar Ghana ta fara aika sojojinta zuwa ga wajen wanzar da zaman lafiya.
Haka dai muna abiye muna serve United Nations abin ga peacekeeping. Na'am, Ghana tun 1960s muka fara zuwa peacekeeping tun lokacin da president mu Kwame Nkrumah ya aika rundumai daga Congo lokacin hayaniya ture da za ture abin ga Patrice Lumumba. Tun wannan lokaci muka fara zuwa peacekeeping since 1960. Tun wannan lokaci ina ga Ghana muna cikin the top 10 countries inda muke contribute peacekeeping duniya baki daya.
A cewar sa kuma sukan iya kai shekaru ko fiye ga haka.
Maganan da Deputy Minister Saifa ya ce just recently Ghana sun send contingent zuwa Abia Sudan inda mu muka zo mu muke muna ci mu ne first contingent din zaka kawo mu nan gaka. Kisa mun za mu tafiya doka muna tafiya da limamanmu da asofu da me da ɗan likita kowa don saboda ana zama kamorin shekara guda dai yiwon ke bada dama ku zauna cikin shekara guda ana ba ku dama ku zo leave one month. Bisa mu duka mu kenan ga mu duka mu sojan ne, akwai mai baba, akwai mai gyara takalmi, akwai tela, akwai kuma yan rika bindigogi. Ɗan mu duka dai muna da bindigoginmu. Wuri ya nyamu sai don saboda raba fada kana saka-saka ne, mutane biyu ke son su kai hari majuna duk ku zo ku sai a saka-saka. Hey, ku bari ku zama an raba fada manan shi.
Masanin harkokin tsaro Malam Irbad Ibrahim ya ce kasar Ghana ne kasa a cikin kasashe 200 a duniya waɗanda suke aika sojojinsu zuwa ga inda ake wanzar da zaman lafiya.
Kasashen duniya na da yawa sosai, an kusa 200. Don an ce kasar Ghana ita ce kasa na 10 da take taimakawa na samun zaman lafiya. Ai, abu ne da ya kamata mu duka mu yi farha da shi. Kiga kaman Ghana kowane lokaci yake ya baraka wani wuri ko kuwa an samu wani tangarda zaki ga muna kokari.
Ya ce baya ga kasar Sudan, kasar Ghana kuma ta aika sojojinta zuwa ga wasu kasashen domin wanzar da zaman lafiya.
Ni da ke muna maganan ga wanga lokaci, Ghana na da sojojin raba fada a DR Congo, suna nan kuma Lebanon UNIFIL, sannan kuma karkarar munga a Mali wannan peacekeeping mission da ake kira MINUSMA, akwai sojojin Ghana wurin kina a Timbuktu, Gao ko Kidal, cikin su aka arewacin Mali akwai mutan Ghana da ke nan suke raba fada. Kuma da yake sojojin muna ba su horo da sauran jami'an tsaro, fariya ne masojan Ghana ya samu dama ko military police ya samu dama ya je peacekeeping mission kin shekara 10. Saboda shi mun roki Majalisar Dinkin Duniya irin taimakon da Ghana ke bukata na makamai na magunguna sauran taimakon da suke bukata su yi su ci gaba da wannan babban hidima da suke yi na zaman lafiya duniya baki dai.
Hawa Abdulkarim Yankwani ya sashen wasu na murar amuka daga Accra, Ghana.